Gwamnatin ta mulkin sojan Niger a sanarwar da kakakin CNSP Colonel Abdulrahman Ahmadu ya karanto ta fara ne da bayyana takeici dangane da munanan kalaman da kakakin ma'aikatar tattara bayanan sirrin Ukraine ya furta da waɗanda jakadan Ukraine a Senegal ya yi don jaddada goyon bayan ƙasarsu ga haɗin gwiwar ƙungiyoyin ta'addancin da suka afkawa sojojin Mali a ƙauyen Tinzawatan. Abinda Niger ke ganin ya saba wa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya da 'yancin ƙasa da ƙasa.
Le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien.
Yace domin baiwa gwamnatin Mali da al'ummar ƙasar cikakken goyon baya. Dangane da yarjejeniyar Vienna ta 1961 wacce ta tsara sha'anin diplomasiya da kuma yarjejeniyar da ta kafa kawancen Confederation AES, gwamnatin Niger ta yanke shawarar tsinke hulɗa da Ukraine, sannan ta ƙuduri aniyar shigar da ƙara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don ganin an ɗauki mataki kan tursasawar da Mali ta fuskanta daga Ukraine da masu gidanta. To komi ke matsayin 'yan fafutuka dangane da yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin ƙasashen Sahel da Ukraine? Bana Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar Front Patriotic.
Wannan abu bamu yarda da shi ba. Bayan da Ukraine ta bi sahun ƙasashen da ke cikin OTAN na ganin cewa ta soma yaki da Russia, yau tana ke son ta zo har ƙasashen mu na Afrika ta kawo wannan yaki domin ta taimaki OTAN.
Wannan sabuwar dambarwa da ta samo asali daga kisan sojojin Mali da abokan hulɗarsu na kamfanin Wagner wata alama ce da ke fayyace kusancin da ake ƙara samu a tsakanin ƙasashen AES da sabuwar ƙawarsu wato Russia, kamar yadda Ukraine ke zama 'yar ɗakin ƙasashen yammacin duniya. Dalili kenan ƙwararre kan sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi ke cewa bai mamakin abin da ke faruwa ba a halin yanzu.
Kasan abokin abokinka abokinka ne, kuma maƙin maƙinka shi ma abokinka ne, amma abokin maƙinka shi maƙinka ne.
Dama da Mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da ƙasar Ukraine, to abin bai zamanto abin mamaki ba da Niger ta yi haka.
A washegarin kafsawar Tinzawatan, 'yan awaren kungiyar CSP sun ɗauki alhakin wannan al'amari. A yanda hukumomin Mali ke fassara abin da aika-aikar 'yan ta'adda masu goyon bayan wasu ƙasashen waje, matsalar da idan ba a yi hattara ba ga iya mayar da yankin Sahel tamkar wani fagen yakin Russia da Ukraine. Inji masani kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni.
Tunda sojojin Mali suna alaƙa da Russia, 'yan tawaye su ma Ukraine ta kama musu, amma ba ta kama musu ba ta jinjina musu. Ta yana amda abin da 'yan ta'adda sun kai yankin Mali kenan. Tabbas fassara ce ta cibiyar geopolitical mandal ta dilokalize ta dosa Sahel. Haka ɗin ma yaƙi da ake tsakanin Russia da Ukraine zai dilokalize ya dawo Sahel.
Gwamnatin mulkin sojan ta Niger a wannan sanarwa ta ƙara da cewa bata ji daɗin yadda ƙasashen Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka suka yi gumda baki ba, suna kallon manyan ƙasashen duniya a yunƙurin mayar da yankin Sahel tamkar wani wurin da 'yan ta'adda ke da damar cin karansu ba babbaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.